kimanin allurai 15,200 ne samfarin Johnson & Johnson suka sauka a filin jirgin saman Jore Hamani na mai a yammacin jiya Laraba, wanda ke matsayin rukunin farko na tallafin da gwamnatin Amurka ta kuduri aniyar baiwa jamhuriyar Nijar domin rigakafin annobar corona.
Aujourd'hui 21 juillet 2021 constitue un autre pas franchi.
Wakiliyar hukumar OMS ko WHO Madam Blanche Anya na cewa wannan rana ta 21 ga watan Yuli wani lokaci ne da aka ƙara samun ci gaba a yunkurin da gwamnatin Niger ta sa gaba wajen ganin ta yi wa al'ummar ƙasar rigakafi.
La disponibilité des stocks en vaccin contre la COVID dans le pays.
Wannan tallafi da ke zuwa a wani lokacin da ake ƙara samun bullar sabon nau'in ƙwayar cutar corona a wasu ƙasashen waje zai taimaka wa Niger wajen ƙarfafa matakan rigakafi, in ji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara lokacin da yake karbar wannan tallafi.
Mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan kasan mu ba, ya shigo nan Africa, kenan ba mu da nisa ga wannan launin. Kuma shi ko wannan launi in ya shiga yaushe yau baya da magani, maganin shi guda ne, a zo a yi shaushawa. Allah ya sa gwamnatin kasar Amerika ta ba kasashen mu magani. Shaushawa ce wadda muke jin ana hodinta, ba mu sa tsammani ma tana zawa nan ba. Allah ya yasa ta zo Johnson da Johnson, sai mu ce abun alfahari ne gare mu. Kuma abin da muke hwata, mutane su hito su yi wannan shaushawa, ita ɗaya ke iya sa mutane su ta cuɗanya da sunan shugaban ƙasa da sunan shugaban gwamnati. Muna kai godiyanmu ga duka masu kama muna na facilite COVAX. Muna kai godiyanmu ga gwamnatin Amerika.
A nasa jawabin jakadan Amurka a Nijar Eric Whitaker ya ce,
C'est clair, c'est une obligation humanitaire. C'est clair.
A fili take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jinkai, kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaki da cutar corona. A watan Maris din da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan Niger, bayan isowar wani tallafin allurar samfarin Sinopharm na kasar China, kafin daga bisani a karbi wasu alluran AstraZeneca a karkashin shirin COVAX. Sai wannan wanda kasar Amurka ta bayar samfarin Johnson & Johnson 15,200 daga cikin 300,000 da gwamnatin kasar ta yi alkawarin bayarwa. Rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar na yammacin jiya Laraba ya ce daga cikin mutane 15,594 da suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar annobar a watan Maris na 2020 kawo yau, mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu, wato 15,292 daga cikinsu sun warke, yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.